gwamnatin daukaka kara dake zama a Abuja ta soke zaben shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawan Najeriya Senator Simon Watkon dake wakiltar Plateau ta Arewa karkashin jami'ar PDP kotun daukaka karar ta kuma soke zaben mamba a majalisar wakilai dake wakiltar shiyar basa da Justa Arewa Musa Aga wanda shi ma dan jami'ar PDP ne Alƙalin kotun mai shari'a Elfrida Williams Daudu ta umarci hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa da ta gudanar da zaben ƴan majalisun ne cikin kwanaki 90. Mr. Friday Derwam dan jarida ne dake daukan rahoton shari'u wa gidan radio da talabijin mallakar jihar Plateau ya mun ƙarin haske kan abin da ya wakana a kotu.
Adjustment nasu wanda sun yi shi a cikin guntun lokaci suka ambata cewa lallai fa wanda suka kawo kara suna da gaskiya sai aka ce to an sokar da zabe dukan su guda biyu an ce a cikin kwanaki 90 daidai a sake yin zabe a wajenan senatorial district da kuma constituents na just not basa federal constituency
wace hujja kotu ta bayar na cewa a soke wannan zaben nasu
ita chairman na wannan appeal panel din ta laptop ma INEC ne laifi mai yawa don ta ce INEC bata nuna gaskiya ba a cikin report ko rahoton da ta using don ta announcing sun su mutanen da aka sokar da zaben su din kuma magana a dunkule ne na biyu ta ce wai PDP ba su bi umurnin kotu wanda da a shekaru da suka wuce shi honorable justice gang ya ce just of city congress wa sun ce wai in INEC za ta sake yin wannan zabe ta tabbatar kowane jami'a ne a basis su participating ba hana kowane kowane political party ta participating ta kota ta kirkiro da candidates nata ba
har da ita PDP kenan
kware da suka hance kowane political party which means duka PDP kenan ai
da yake tsokaci kan shari'ar lawyer mai zaman kansa dake Sudan Chambers a Kwantagoro jihar Neja barista Isiyaku Barau yace alƙalin da ta yanke hukuncin ta bada dama wa dukkan jami'i su shiga zaben da hukumar zabe za ta shirya ciki har da jami'ar PDP da aka soke zaben ƴaƴan nata
an yi shi a kwana ga wanda aka ban shirya wanda yake popular shi da na wanda Atiku suka je suka challenge cewa akwai zai gun nomination na Shatima dan zai shugaban kasa aka ce a ai sun yi ɗan kasa London ai su ba a cikin jam'iyyar ba da ko haka kotun koli ta yanke hukunci cewa ɗan kasa London su zama ba magana su bane magana cikin gida ne kuma akwai wanda zai ga albarkata sai ɗan APC da ke cikin gidan APC zai albarkaci wannan abu in fitta gwani na Senator Simon Congress kuma inda kotu ta bada umarni ya kamata ɗan jam'iyyar PDP ne kamata ya je ya kalubalanci wannan kuma kotu ta saurari shi to amma alan kullum da sun ga yanke hukunci ta ce su ba iya sake shiga zabe ba har sa komai ba ya iya sake su je su sake yin primary su yi abin da ya dace su sake shiga zabe su kara da APC da zabe mai zuwa
to barista da yaya za a warware irin wannan takaddama da ake samu a kotuna
wallahi alƙalai su ji tsoron Allah ba abin da aka jikka mutum bai da tsoro Allah ya san zai bincike mai shi abin da ya gara ma to abin da ke wawa kenan mu ke ji tsoron Allah a duk inda ya samu kansa ala kullu hal
kotun daukaka karar zaben dai ita ce kotun karshe da ƴan majalisun tarayya za su kai kara yanzu dai za a jira ranar da hukumar zabe mai zaman kanta za ta sanya ne don gudanar da zabubbukan Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya